basketer wali dani ha bata ki gani ba wazumunci in an ki ha ba zai daidai ba magarin suka ni ba na yada tankowa ba ba gani farau ba nno ka kirgan saba ba gani karau ba jinyar jiki ya saba komai kushe idan har da kyau ya karba amma fadan karshe gurin gargare gararan ba tashin zance da karar batu dan kiba buda kunna yanki ina fada kin dauka bambance zare ba wada kai wata saka komai kushe idan har da kyau ya karba ba gashi bare ba kalma tafi mai sara hakanin aka wai yarini ya doshi makera bakanan baka yunwa take ta kaunar mara fasalin jiya yaro yake jini da mabara sallar farin ciki magana nake ai magana nake ai magana nake ai magana nake tambaya nake neman sani nake neman sani nake me ake gudu shin wai me ake gudu
Salayaki babu kila ku